This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31.49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko boa.com. Jama'a assalamu alaikum, barka da asuba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Talata. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Tare da sallama, sojojin Najeriya sun ce sun tarwatsa sansanin yan ta'adda har 10 kana sun kashe wasu da dama cikin su. Karo na farko, ɗaruruwan mutane suka bi titi a babban birnin Burundi wato Bujumbura domin zanga-zangar nuna ƙyamarsu tun bayan juyin mulkin da bai nasara a ƙasar ba. ‘Yan tawayen Shi'at sun dumfari wajen birnin Ramadi na ƙasar Iraki a jiya Litini bayan da Prime Minister ƙasar Haidar Abdi ya nemi ƙarin goyon baya.
To, kanan labaran kenan, a fannin rahotanni kuwa za a ji cewa jagoran ‘yan tsigiran Niger Delta a Take Tom ya ce Buhari zai gyara Najeriya, saboda haka mugu ne kaɗai zai ja da shi.
Nobody will go back to Crick. Any person that going back to Crick, that person is a criminal.
A jamhuriyar Niger kuwa wasu ƴan adawa ne suka wanci kallar da adawar saboda wai ba adawa ciki.
Muka ga adawa ba abun alheri bane. Ya kamata mu dawo cikin gwamnati.
Kuma kamar kowace ranar Talata na Sokoto na tafi da shirin tsaka mai wuya, inda a yau za a ji ci gaban cece kucen da ya biyo bayan faduwar PDP a zaɓe. Amma yanzu sai a gyara zama sha labaran duniya tukunna.
Tare da sallama, sojojin Najeriya sun ce sun tarwatsa sansanin ‘yan ta'adda har 10. Kana sun kashe wasu dama daga cikinsu, duk kuwa wannan ci gaba ne da ganin sai sun kakkaɓe su gaba ɗaya, musamman daga dajin nan na Sambisa, inda nan ne matattaransu a arewa maso gabashin Najeriya. Mai magana da yawan sojojin ta Najeriya, Lieutenant Colonel SK Usman, ya shaida wannan sashen cewa ɗaya daga cikin sanannun sansanin nan na ‘yan ta'adda mai suna Dure na cikin waɗanda aka tarwatsa a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Sai dai ya ce soja guda ya mutu kuma wasu biyu sun samu rauni sakamakon bombardment da ‘yan ta'addan suka dasa a wasu wurare nasu. Usman ya ce har yanzu suna nan suna kokarin tantance adadin mutanen da suka samu rauni da kuma waɗanda aka kubutar daga hannun ‘yan Boko Haram ɗin. Najeriya da makwabtanta da suka haɗa da Kamaru, Chad da Niger sun kaddamar da faɗa ka'in da na'in domin ganin sun fatattaki ‘yan ƙungiyar ta Boko Haram, wanda a duk ayyukansu ya yi dalilin laƙumin rayuka 10,000 kanan mutane sama da 1.5 million a yankin arewa maso gabashin Najeriya suka rasa matsugunninsu. Don a shekarar 2009 ne dai ƙungiyar ta Boko Haram take gasawa ‘yan arewa maso gabashin Najeriya aya a hannu.
To, ladan a karan farko, ɗaruruwan mutane sun bazu a tituna a babban birnin ƙasar Burundi wato Bujumbura domin zanga-zangar nuna ƙyamarsu ga gwamnati tun bayan juyin mulkin da bai nasara ba a ƙasar cikin satin da ya gabata. Wakilin wannan gidan rediyon Gabe Jeselo ya ruwaito cewa sojojin ƙasar sun ɗauki matakan tsaro masu tsauri domin hana zanga-zangar nuna ƙyamar gwamnati. Masu zanga-zangar dai sun taru a inda suka saba taruwa a birnin, suna cewa yunkurin sake tsayawa takara da shugaba Pierre Nkurunziza ke yi ya saba wa dokar ƙasar. A lokutan baya dai, masu zanga-zangar sun yi ta jifar ‘yan sanda sannan suka kafa shingaye suna tsare hanya, yayin da ‘yan sanda suka mayar da martani da harba barkonon tsohuwa da harsashi mai iya kashe mutum. To, sai dai an ga sojoji sun tsaya tsakanin masu zanga-zangar da ‘yan sanda domin hana ɓarkewar tarzoma tsakanin ɓangarorin biyu.
‘Yan tawayen Shi'at sun dumfari wajen birnin Ramadi na ƙasar Iraki a jiya Litini bayan da Prime Minister ƙasar Haidar Abdi ya nemi ƙarin goyon baya sakamakon nasarar da ƙungiyar ta ISIL ta samu. Sai dai yunkurin tattara jami'an tsaro na iya agazawa wajen ganin an sake dawo da lardin na Anbar. Domin ko gamar ya jami'an tsaro da haɗin gwiwar sojojin gwamnati ne aka yi amfani da su wani lokaci can baya domin sake kwato birnin Tikrit a cikin watan jiya. Yanzu haka dai sojoji da sojojin sa kai da suke arce zuwa Ramadi ranar Lahadi sun sake hadewa waje guda a can gabashin gefen birnin kasar. Suka ce sun yi haka ne ko domin hana yan kungiyar ta ISIL kutsawa cikin Bagadaza. Fadar White House ta ce shugaba Obama yana samun bayani akai-akai game da yadda lamari ke gudana sakamakon wannan fadar. Mai magana da yawun fadar ta White House Eric Schultz ya jaddada cewa Amurka na goyon bayan Iraki domin ganin ta sake kwato birnin na Ramadi.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Haka shugaba Barack Obama ya ce daga yanzu gwamnati za ta hana amfani da kayan soja ga jami'an tsaro da ke aikin tsaro na gundumomi ko ƙananan hukumomi, domin hakan yana zamewa wata barazana ga jama'a da ma aikewa da sakon da ba shi ne ba. Sa'ilin da shugaba Obama ke magana a Candef na New Jersey a jiya Litini, ya ce yawancin waɗannan kayayyakin an yi su ne domin amfani da su a bakin daga amma ba kan tituna ba. Wannan kalami na shugaba Obama ya biyo bayan abin da ya faru ne a Ferguson, Missouri da Baltimore a cikin jihar Maryland. Shugaba Obama ya ce Amurkawa ba za su ce ‘yan sanda sun shawo kan matsalolin ba, alhalin kuwa mu sauran jama’ar gari ba mu ga wani abu game da hakan ba. Ya ce wajibi ne al’umma ta taimaka wajen ganin an shawo kan matsalar nuna bambanci kafin komi ya daidaita. Shugaba Obama ya jaddada ƙoƙarin da Candef ke yi domin ganin an samu raguwar ayyukan asha tare da inganta harkokin tattalin arziki a yankin ga mazauna wurin. Shi dai Candef ɗin na gabashin birnin ne inda ya yi ƙaurin suna wajen aikata ayyukan ta'addanci.
Wani babban jami'in diplomasiyya a Amurka ya buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen kare dokar dakatar da buɗe wuta a gabashin Ukraine wanda aka cimma. Ya ce yarjejeniyar da aka cimma tun a watan Fabrairu kullum take shi ake yi. Mataimakin sakataren harkokin wajen mai kula da ƙasashen Turai da yankin Asiya Victoria Nuland ta yi magana jiya Litini game tattaunawa da jami'an ƙasar Rasha a Moscow. Ta ce ta yi hasashen cewa Rasha ce take marawa 'yan awaren baya na gabashin Ukraine ɗin, su kuma su ne humul haba'isin yawancin kare wannan yarjejeniyar. Kana ta buƙaci a bar ƙungiyar Turai masu sa ido da su samu kaiwa ga inda ake karya waɗannan alkawuran domin ganewa idanunsu yadda lamura ke tafiya. Sai dai sautari Moscow ta sha ƙare ta wannan zargi da ake mata. Wannan kare alkawarin dai ya yi dalilin mutuwar sama da mutane 6,100 da kuma a cikin 'yan watanni 13.
Babbar jami'ar kula da harkokin da ke da nasaba da ƙasashen waje na ƙungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini ta ce ƙungiyar za ta samar da wani shiri na musamman na sojan ruwa a tekun Bahar Rum. Jami'ar dai tana magana ne jim kaɗan da kammala taron ministocin tsaro na harkokin ƙasashen waje na ƙungiyar ta tarayyar Turai. Ta ce akwai buƙatar samar da wannan tsarin cikin gaggawa. To labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zango a yankin Niger Delta, inda wani madugun 'yan tsigiren yankin mai suna Ateke Tom ya ce la shakka shugaban Najeriya mai jiran gado Muhammadu Buhari zai gyara Najeriya. Saboda haka maganar a koma yakin sunkurin ruwa da gwamnatinsa bata mata su ba. To amma yayin da wasu ke yaba masa, wasu na ganin ya ga sagudu ne kawai ya saduda. Ga dai wakilinmu na yankin Lamiɗa Abubakar da rahoton.
Daya daga cikin jagororin manyan kungiyoyin 'yan bindigar yankin Niger Delta, Comrade Chief Ateke Tom, ya bayyana cewar shi kansa da kuma yaransa za su ba da cikakken goyon baya ga sabuwar gwamnati mai kamawa ta Muhammadu Buhari game abin da yake cewa.
I'm expecting Buhari to rule the country well and I know he will do. He will rule us well and I'm very happy.
Chief Comrade Ateke Tom yana cewa ne ina da cikakken tsammanin cewar shugaba Buhari zai yi shugabanci cikin adalci. Ina mai matukar farin ciki da wannan nasara da Buhari ya samu, ateke Tom de ya kara da cewar,
we are talking about Niger Delta. Niger Delta will be very peaceful than before, and I know some of the leaders or the boys were saying that there will be no peace, that they will go back to Creek. Nobody will go back to Creek. Any person that's going back to Creek means that person is a criminal.
Yana cewa ne yankin Niger Delta zai kasance babu tashin hankali, kuma ina tabbatar maka da cewar babu wanda zai koma cikin surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta. Wanda kuma ya koma ciki cikakken mai laifi ne. To koya ya waɗanda suka san a take Tom ke kallon wannan lamarin ga ra'ayoyin su kamar haka.
To sunana Hajji Asabe. Yadda na san shi Tom a take yana kauna ƴan arewa, kuma duk wani abu idan zai taso kamar lokacin siyasa za a yi siyasar nan. Da mutane mu suna ta guduwa, kowa yana ta tafiyan arewa. Ya ce akan me mutane suna ta tafiyan arewa, ya hana ya ce make sure ya gani kai ko wani abu in zai taso ko ta rigiman za a yi zai sa watsan yaran shi a cikin yaran shi din masu protecting ƴan arewa. Gaskiya ya samu wani abu zai faru ko su ya su a ƴan yaran da sun fara irin kamar harban su nan, yana iya tura yaran shi ce to make sure ku protecting ƴan arewa, kar ku je bangaren ƴan arewa.
Sunana Bala Makurdi. To ai maganan gaskiya tsakanin Allah, ai shi Buhari ikon Allah ne. Allah ya riga ya zama shugaban kasar nan, ko su ga goyi bayan shi ko kar su goyi bayan shi, ya riga zama shugaban kasa. Waye a take duk waɗannan duk gwamnati ne suka mara su musu baya, suka ba su makamai, suka dinga wannan barazanan. Wannan meye ne shi? Shi ba kawai bane a kasar nan, baya yana aikin gwamnati ba, bai rike wani babban muka ba kawai bane.
A bayyane take cewar ɗaukacin shekaru biyar da Dr. Goodluck Jonathan ya ɗauka yana mulki, an samu cikakken zaman lafiya a yankin Niger Delta, kuma wanda bai rasa nasaba da shirin afuwar gwamnatin Najeriya ga 'yan bindigar yankin, wanda marigayi Umar Musa Yar'Adua ya fito da shi. Shirin kuma da 'yan bindigan ke karɓar kuɗi a duk watan Allah. A yanzu dai maganar da ake yi, wannan shirin na afuwar gwamnatin Najeriya na gab da kawo wa ƙarshe a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Yanzu dai lokaci ne kawai zai nuna yadda yankin zai kasance ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari mai jiran gado. Gwamnatin kuma da ake ta raɗe-raɗen cewar ba za ta ci gaba da shirin afuwa ga 'yan bindigar yankin Niger Delta ba. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To Allah ba ki duniya na komi ka gani in ya baka tsoro, wata rana shi za ya baka tausayi, kuma komi ne ne ya baka tausayi.
To wannan haka ne kuma a gaida Lamido daga yankin Niger Delta. Kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda wasu ƴan adawa suka canza sheƙa zuwa jama'iyya mai ci, wai dan shugaba mai ci ya ƙara samun wa'adi a shekara ta 2016 don sun gani a ƙar abinda wasu ƴan adawar ke cewa ba shi yiwuwa. Shu'abu Mani gare ka.
Wanda muka ga adawa ba abin alheri bane, ya kamata mu dawo cikin gwamnati saboda irin kokarin da ake yi muna. Ana duki a gidanku kare yace mu gani a ƙasa, mun gani a ƙasa. Shi yasa akwai konseye guda biyar cikin wannan declaration tare da duka illahirin al'umma su president na garuruwa da na komin na waɗannan fartutuka, saboda mu kama ma Muhammadu Isu ya zarce shekara 2016 insha Allah.
Shiko Malam Iresani, dan asalin yankin Madarun Fadin, kuma mamba a buran koli na PNDS tarayya na ƙasa, ya yaba da karɓuwar da ya yi ma waɗannan baƙi.
Ita siyasa amana ce, kuma waɗanda suka ba mu amana suka zo suka goyi bayanmu su sani mun kama wannan amana da hannu biyu.
Sai dai in babu tiya to akwai toli a wasar karta. Malam Yahaya Ari, mai adawa na ɓangaren Sani Umaru, cewa ya yi wasa wuƙa ba ta ka daga bandoki a zaɓuɓɓuka na 2016.
Duk wannan kuwace-kuwace ba ta damu da hankali nan ƙasa. Duk iyakar togen mutum ya lala, in ya aje mumun iya yanka, in ya buga za a bugo ƙashi, shi kuma ya kasance yana da 11 mu ci shi da 13. In ya yi wawanci ya yi zari har da yana da 11 ya dauki kashi yayi huti mu ci shi da sha ɗaya mu kuma sa'an nan
a kwanakin bai ku hiddo sanarwa cewa dukkan wanda kuka tsige da kishin MNS dai to kai ƙara magana me ka waka
sanarwar da party ya hiddo ya ce duk wanda ya fita ya koma wani party ko ya koma ya ta rakiya ko ya ta shan dadi kai ya ƙara magana da sunan MNS da nasara
Shaibu Mani murya Amerika daga Maradi Jamhuriyar Niger
To a gaida na Mani yanzu kuma bari mu koma gefe guda na Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba
Saka mai wuya
Ba mu da dalili ba wani dalili da za a zo a ce yanzu wai a cire wani ba Adam Ma'azu ko a cire wai duk wannan ba shine zai kawo ji yanzu ka taba Adam Ma'azu ma kare da kawo jam'iyyar baraka saboda kana cire mutum kaga ya tafi fisika ka kara musu karfi kenan
Jama'a muna fatar kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC barkanku da zuwa ga shirin tsakan mai wuya. Wai kam wani tasiri fitar gononi ta yi wajen faduwar jam'iyyar a zaben da aka yi kuma me canji shugabannin PDP na kasa a yanzu zai canja makomar wannan jam'iyya nan gaba.
Sunana Umaru Lami da Cikaire. Daman mulki na Allah ne in ya so zobar da shi hannun mutum da hankalinka da wayonka da basiranka da kudinka da karfinka da iyawanka duka sai ya saka zame don shi yafi iyawa shi yafi komi kuma kaddararsa ta riga fata PDP in banda kaddara ne zai same su su rasa mulki ya zaka yi fada da gwamnati guda bakwai ai ko ba su da gaskiya kai ya kamata da dottawan PDP da masu hankali PDP su lallabe su kar su fita ko ba za a ci zabe ba daman da PDP take cin zabe da kyar da kame kame da murde murde suna cikin ma a ce duka wayannan gwamnonin babu su babu wannan abin da ke hannun su na karfin gwamnati da ke tursasa wanda ya kamata tursasa ko a murde wanda ya kamata murde ina PDP ta isa ta shiga wurin ma
a matsayin na sakataren amintattu na jami'ar namu na PDP
da kamata ka bar mutane wanda za su tuce ka kuna tare da su a party daya ba wanda baya son party babu tilas akwai hanyar fitar party akwai hanyar shigar party saboda haka muna so mutanen kirki mutane masu rikon amana mutanen da suka san ka'idodin party na ainihi ba irin mutanen da ake sayan su ba su da alƙibla kaggan duk al'amuran su ba na kirki bane gaskiya ba mu so mu gansu a wannan jami'a namu na PDP
haka ne to bayan da jam'iyyar PDP ta sha kai a hannun APC a zaben shugaban kasa da na aksarin gononin jihohin kasar da aka yi an yi tahararra da kallon kallo wa juna tsakanin ƴan jam'iyyar na kasa da jihohi da yankunan kananan hukumomi wasu na arashi wasu na nuni yatsu wasu fituwa suka yi balo-balo ma suna zargin juna da cewa sun taimaka wajen kada jam'iyyar a wannan zaben abinda har ya taro da maganar a canje shugabanninta wannan yasa ci gaban neman dalilan janyo faduwar ita PDP din a zaben da aka yi din wakilin namu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya wanda ya jagoranci muhawara tsakanin MPDP guda biyu wato Faruk Ahmed Gusauce Timin Rijiya da ko Musa Dala suka takalla wannan batu inda shi Nasiru ya fara musu da wannan tambayar
Musa Dala dazu na ji kana kawa misalan ficewar gwamnati guda biyar da su bakwai ne masu ka zama biyar a zamanin mulkin Bamanga Tukure na shugabancin PDP to na ji kwanan nan wasu kuma suna kiran shi ma Ahmed Mu'azu suna cewa shi ma bai takara wadda ta dace ba suna ganin canje-canjen shugabanci watakila sai an sauya shugabanci jam'iyyar nan za ta yi karfi duk bayanan nan ban ji kun taɓo maganan ba Manga Tukur da shi Ahmed Mu'azu ba
eh to abin da ya sa ba mu taɓo can ba Manga saboda yanayin yanda magana ta taso ne amma maganar cewar mu a matsayinmu na 'yan jam'iyya ba mu da dalili ba wani dalili da za a zo a ce yanzu wai a cire wani ba Adam Ma'azu ko a cire wai duk wannan ba shine zai kawo ji yanzu ka taba Adam Ma'azu ma ka rada kawo jam'iyyar baraka wannan matsaloli ne na mutanen mu na wanda suke kawo irin wannan saboda son zuciyar su kuma a dada kawo wani baraka dan yanzu kace zaka taba wani koda ma yaji yayi wani abu sai a hakura a tafi a fuskanci gaba a bar abin da ya wuce a baya abin da ake bukata yanzu jama'a ne ya zai a dawo a haka jam'iyya ya za a ga wa mutane cewa PDP jam'iyya ce wanda take a ƙasa kuma ga irin abin da take kuma ga irin rawan ganin da take shirin takawa shine kawai abin da zai taimaki mutane amma ba wai maganan a cire wani ba saboda kana cire mutum kaga ya tafi fisika ka ƙara musu karfi kenan
saboda haka kuma da ra'ayin a cire wani ina jin mun taba zantawa da kai kamar ka nuna ficewar waɗannan gwamnonin ma ba abin da zai yi wa PDP kuma sannan tunda an samu ga ma Malam Ibrahim shekaru ya dawo PDP ga Tahiru Bafarawa ma ya dawo shin har yanzu haka kake kallon lamarin ko ka
sani ai bayan da za a yi ko a wancan lokacin ma ina ga sai dai ko ba fahimce ne ba amma bayan da za a ce gwamna ko guda ɗaya ne ya fita jam'iyya da shi ko wanda kowa na shi
ina magana da Shatima Ride ne
okay to
do magana cewa waɗannan gwamnoni ina son dai in sanar da kai a lokacin da Gwamako ya talasi Gwamako ya hita ka sani shi dama ba ɗan 99 ba ne 1999 yana gwamnatin tare da Bafara Excellency Bafara a ANPP suka koma a ANPP suka sai abin nan akwai waɗanda a ƙin jam'iyyar PDP a jihar Sokoto irin wannan kwashe-kwashen da Obasanjo ya kai muna shi ne aka kwaso ire-iren waɗannan shara aka zo aka zuba mu PDP haka ina son in sanar da kai kwaraba PDP ba ce jihar Kano ita ce jam'iyyar PDP a really an sani shi za mu ce in ya hita ko da nace ma gwamnoni in sun hita to ina iya ce ma in hita su ba ta jan bakin komi ba amma shi da Tarabi Musa kun kwaso da shi muka fara kuma da shi aka fara PDP wannan hita shi babba asara ce saboda shi dan jam'iyya ne sannan magana Adamu Ma'azu magana ita ce wannan sila din tun da Obasanjo ya zo ciyamomi nawa ya kitta ya hita to dan haka wannan wadowa ba magana Ahmadu Ma'azu bane magana ce ta guguwa da ta zo muna sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma magana Adamu Ma'azu da an bashi ƙarfi an ka ba ka yadda aka ba san wata kungiya nan wadda ta ci gaba da campaign din shugaban kasa da an ba Adamu Ma'azu ragamar ta iya ya kira ciyamomi na jiha ya mika musu tahiyar nan su go su kira ciyamomi na ƙananan hukumomi su mika to da wannan tahiyar ta yi armashi to je aka watsar da aka tauki kungiya ta yi jam'iyya ta yi zaɓe ta yi kawalan jam'iyya to kaga wannan idan an ka ce ko ita ABC din ta ce wannan abu za ta ci gaba da shi ba za su kai gaci ba saboda ba za ka bar mutum yana can yana work level can karkashi gunduma ya zo duka gannan ya zo jaha a ce wani za a dauko kawai dan kasuwa wanda zai je ya rijistar kungiya ya zo ya ce yana da ni abin da nisan kungiya take da amfani kafin a kawo jam'iyya in an ka kawo jam'iyya ita ce za ta riki komi na jam'iyya kaga lokacin da su shugabari MPN president shugaban kasa president shagari lokacin MPN ana ba chairman dama ya hukunci amma yanzu sai dai a yi hukunci daga sama ko kuwa hukunci daga jaha sannan shi chairman na baki ba abin da zai ce dan haka Adamu Ma'azu cewa a yadda shi ko kada a yadda shi wannan wata magana ce bancin zo riga sun jewa jam'iyyar PDP sun mance irin wannan alhali zai zo same mu idan su ya makance sun hitar da kansu cewa su zababbu ne sun yi son waɗanda suka so wasu son wasu dan haka shi ya kawo suka yi ta tahiya suka yi ta batun fati suka ɗauko kungiyoyi suna wannan maganganu
mutadala kake ganin tasirin shi na ga Shatima Ride yana ga kungiyoyin nan su TAN wato Transformation Ambassadors ba su yi tasiri ba ko sun kwace aikin jam'iyya kuma ana ganin su amma duka allunan nan na campaign ko ina da aka yi yankunan nan kamar Abuja da wasu birane su suka kafa shin Musa da Alkai ba kake ganin cewa waɗannan kungiyoyin ba su yi tasiri ba
gaskiya ba su yi tasiri ba saboda me sun kawo matsala a jam'iyyance saboda kaga ita harkar jam'iyya office ne tun daga mazaɓa idan ka zo ka samu ɗan jam'iyya daga mazaɓa zuwa local government zuwa state akwai structure gaba ɗaya to yayin da aka ce an yi zaɓe ɗan takara ya zama shine ɗan takarar jam'iyya to ya kamata a ce a bar wa jam'iyya ta yi tallan ɗan takarar nan a ka'ida kenan abin da ya kamata ya kasance to wannan abu kuma sai ya zo da cewar an samu matsala damar su ƴan kudu gaskiya suna da matsalar siyasa sosai sai suka wasu karki abin kamar wannan ɗan takara na shi na jam'iyya nasu ne suka dinga wasu abubuwa ofis ɗin jam'iyya ma ya zama kawai sai dai a je a zauna ba a wani activities ba a komai a wurin komai ya riga ya koma ofis ɗinsu sai ga wasu ƴan jam'iyyar ma ofis ɗin nasu suke zuwa su yi su zauna nan ake taruwa ofis ɗin jam'iyya ya zama kango kawai ba kowa a wurin wannan ma matsala ce mai zaman kanta kuma ita ma ta contribute a faɗuwan da aka yi.
Shatima Ride ya nuna kusan guguwa ce ta zo ta yi awon gaba da PDP Musa idan muka duba inda za a ce ko wata wani al'amari ne na kuɗi ko menene babu shakka an kashe a zaben nan, amma ba za a ce inda tasiri da kuɗi za su yi amfani da sun yi ko kuma yawan yadda PDP ke cewa ko ina tana nan a ƙasar nan. Shin baka ganin cewa an kai ma haka yake ganin cewa guguwar ce ta taso wa PDP ta yi awon gaba da ita da gaske haka ne ko ku kana da wani ra'ayi na daban?
Banda wani ra'ayi na daban, illa kawai maganar wannan guguwa ta guguwan Buhari nan ita ce ta janyo PDP matsala, saboda ga kula ai ita PDP faduwanta ba wai PDP bane ta fadi a PDP ance, amma dan takara na shugaban kasa Buhari shine. In ka kula wasu jahohi da yawa da aka je aka yi zaɓuɓɓukan nan, ai za a ga mutum idan ya tsaya kawai a ANPP a CPC ko me halin shi ma mutane ba za su duba ba, kawai za a ce sak ne. To duk ko ina ga wannan abubuwa da ya faru, magana guguwa na ita ce ta tasiri gaskiyar magana kenan, wannan banda wani ra'ayi na daban.
To amma mun ga me yasa kuka bari, me yasa kuka bari kuna mulki shekara 16 kuka bari guguwa ta zo ta ture ku, indai kuna da gini mai karfi ya za a yi guguwa ta share?
Tuwa gaishe ku, idan Allah ya kammala na wata yau za mu zo mu kawo muku kashi na ƙarshe na wannan muhawara, yadda za mu ji yadda guguwar Buhari ta gama da PDP. Muna godiya ga baƙin namu na yau Faruku Ahmed Gusaushe Timar Rijiya da kuma Alhaji Musa Dala, kuma muna godiya ga shi wakilin namu Nasiru da ya taimaka ya shirya mana wannan muhawara daga can Abuja din. A madadin su duka, ni ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington.
To a gaishe ka, ga wani somon tabi.
Mu 274 kowannen mu anan yana bin gwamnatin jihar Niger $300,000.
Jihohin kudancin Najeriya na fama da matsafa, inda arewa ko matsalar sace mutane ne ta kunno kai. Shehu Aljanna daga yan sintirin fararen hula da ke taimakawa jami'ai kama masu laifin.
Waɗannan na daga cikin abubuwan da za a ji a shirinmu na hantsi. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice.
Sojojin Najeriya sun ce sun tarwatsa sansanin ƴan ta'adda har 10, kana sun kashe wasu da dama daga cikinsu. Dukkuwa wannan ci gaba ne da ganin sai sun kakkabe su gaba ɗaya, musamman daga dajin na Sambisa, inda nan ne matataransu a arewa maso gabashin Najeriya. Mai magana da yawun sojojin ta Najeriya Lieutenant Colonel SK Usman ya shaidawa wannan sashen cewa ɗaya daga cikin sanannun sansanin nan na ƴan ta'adda mai suna Dure na cikin waɗanda aka tarwatsa a ranar Asabar ɗin da ta shige. Karo na farko, ɗaruruwan mutane suka bi titi a babban birnin Burundi wato Bujumbura domin zanga-zangar nuna ƙyamarsu tun bayan juyin mulkin da bai yi nasara ba a ƙasar cikin satin da ta gabata. Wakilin wannan gidan rediyon Gabe Joslo ya rawaito cewa sojojin ƙasar sun ɗauki matakan tsaro masu tsauri domin hana zanga-zangar nuna ƙyamar gwamnati. Masu zanga-zangar dai sun taru a inda suka saba taruwa cikin birnin, suna cewa yunkurin sake tsayawa takara da shugaba Pierre Nkurunziza yake yi ya saba wa dokar ƙasa. Yan tawayen Shi'at sun dumfari wajen birnin Ramadi na ƙasar Iraki a jiya Litinin, bayan da Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abdi ya nemi ƙarin goyon baya sakamakon nasarar da ƙungiyar ta ISIL ta samu. Sai dai yunkurin tattara jami'an tsaro na iya agazawa wajen ganin an sake ƙwato lardin na Anbar, domin ko gamayyar jami'an tsaro da haɗin gwiwar sojojin gwamnati ne ake amfani da su wani lokaci can baya domin sake dawo da birnin Tikrit a watan jiya.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin yi sallama da ku, ina miƙa ta'aziyya ta ga mutanen Gombe Daji da Wurno, musamman ma dangin marigayi Malam Yakubu Haruna wanda ya rasu ranar Asabar, kuma za a yi jana'izarsa a unguwar Rafin Zurfi da ke Bauchi a Gombe Laraba. Allah ya rahamshe shi ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya tayani gabatar da shirin, da Mr. CD da ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Jim Hammond, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.